Sun mi the war gam kang Brigan sugar and tea on yam One day in a doggy system Will take a ribango He take the wheel in tow Sun mi the war man kang Brigan sugar and tea on rum One day in a doggy system Will take a ribango Da la la da la da 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 la da la 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 da 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 la da la da da la la da la da.